ba so yi dai na gaske mai so na gaske ba dai so yaka abun so muna yin kuka shi yasa bai Allah bai hawaye sannan kuma ba shi kuka bai kokawa ko a yaushe mace ne nan masoya masoyan gaskiya ga gidan ku masoya ga gidan ku nura ne yau ke gidan ku takan wakar mana ku kowace bayi ku ce masa na ce ba ni shi kowace bayi ku ce masa na ce ba ni shi ba ni shi ku ce masa na ce ba ni shi zancen gaskiya masoya ni da ku nake yi yan amana da ku nake yi mutanen kirki da ku nake yi masu hankali da bulmuli ni da bulmuli masu hankali da bulmuli zancen gaskiya kai kowace yau ba ya san mu kowace ba ya san mu ku ce masa Allah na fasan mu Allah na fasan mu ba zai ki mu dan wannan gida ba Allah ba zai ki mu dan wannan gida ba babu boka babu malam wannan shirin ka kuma ban gama ba na ce ba na boka da babu malam wannan shirin ka ban gama ba kariyar Allah ku naji bayin kai na ne.